أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين، والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Babun izatar da haru yawmar juma'a, ba mai bayani idan zahiyar tsananta ranar juma'a. Idan zahiyar tsananta ranar juma'a, ya za a yi da sallah? Shin za a yi jinkirinta wadda aka yi ga azahar, ko ba za a yi jinkirinta ba? To shi na Buhari ya ce, haddathana Muhammadunnu Abi Bakarin al-Muqaddimi yuqala, haddathani Ahrami ibn Umara, qala haddathana Abu Halda, huwa Halidun Dinarin, qala sami'tu Anas ibn Malik yaqulu, shina cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya kasance, izashtaddal harru idan zahiyat ananta, izashtaddal bardu idan sanyat ananta, bakkar bi salat shina gogawa sallah. Manzo Allah ya kasance, idan sanyat ananta zai gogota da sallah shi ta da wuri, saboda mutane su samu shigewa cikin gidajen su huta. Wa izashtaddal harru idan zahiyat ananta a wurin da bi salat shina jinkirin sallah, ya'ani aljumu'ata, shina nuhin jumu'a. Ala Yunusunu Bukairin yace, ahabarana Abu Halda ya faɗa muna, izashtaddal bardu kenan idan sanyi tsananta a bakkar bi salati shina gogawa sallah. Wa izashtaddal harru idan zahiyar tsananta barada bi salati shina jinkirin sallah. Don haka yace bi salati kawai yace, bai ce ani aljumu'ata ba. Wa qala bi salati wala yadhkuru aljumu'ata, bai ambaci jumu'a ba. Kenan wannan Yunus ibn Bukairin ya saba ma Ahrami ibn Umara. Ahrami ibn Umara riwaya ce an Abi Halda, shi ma wannan Abi Halda, amma wancan ya ce ani aljumu'ata. Shi kuma ga tashi riwaya, shi Yunus ibn Bukairin ya ce kawai abura da salati shi na jinkirin sallah, bai ambaci jumu'a ba. Wa qala bishrun sabitin ya ce haddathana Abu Halda ya faɗa muna, qala ce sallabina amirun aljumu'ata, wani sarkin musulmi ya yi mana sallar jumu'a cikin busura. Wannan sarkin musulmi ana kiran shi alhakamunu abi aqilin na asakafi, shine ya mu sallar jumu'a busura. To watan ya kasance shi hakamunu abi aqilin, watan shina jinkiri kwarai-kwarai wajen jumu'a ta yi, shina tsawaitar da hudu ba kamar da Hajjajun Yusuf al-Thaqafi kai, saboda halifa na Hajjajun Yusuf al-Thaqafi. Shi kuma Hajjaju ya kasance shina tsawaitar da hudu ba sosai-sosai, har aka kamar lokacin ma jumu'a ya kusa wucewa. To sai ya kasance shine na'ibi ne, watan shi wannan alhakamunu abi aqilin, sai kasance shi ma sai tsawaitar da hudu ba, sai kasance gaban Anas na. Bayan ya ƙara sallah sai tambayi Anas, yace ya manzo Allah ka sallah azhar, shi na ce qala sallabina amirun aljumu'ata, wani sarkin musulmi ya mana sallar jumu'a. Summa qala, sun nace li Anas ga Anas radiyallahu anhu, kaifa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra, ya manzo Allah ya kasance shi na sallata azhar. Qala, sace mishi kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya kasance idza kana shita'u, idan lokacin sanyi na, barada bi zuhuri shina bakkara bi zuhuri shina gaugawa ga sallah ta azhar. Idza kana shita'u, in ya kasance lokacin hunturu na, bakkara bi zuhuri. Wa idza kana sayfu, in ya kasance lokacin zahi na, barada biha shina sanyi suwa ga yadda shina jinkirin yinta. Yace abinda manzon Allah ke yi kenan. Ka gana Anas radiyallahu anhu, ranar jumu'a na an kai wannan tambaya. Wasu maluma sun ce ma bisa ga minbari na tambaye shi, yace ya manzon Allah ka sallah ta azhar. Kaga dai a bisa ga wannan, in mun ka dauki cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shina jinkirin sallah ta azhar lokacin tsananin zahin rana, to nan ba a samu hukunci akan sallar jumu'a ba. Amma ga riwaya ta wannan Ahrami ibn Umara yace ani aljumu'ata. In haka nan kenan hukuncin jumu'a shine hukunci na sallar azhar. In kuma ba haka nan ne ba, a'a, an yi kiyasin sallar jumu'a akan sallar azhar, wanda aka jinkiri ga sallar azhar lokacin tsananin zahi, haka ma ita ma jumu'a ana jinkiri ga ita lokacin tsananin zahi. Kenan hukuncin su guda. Wannan kiyasi na ba nasi bane. A bisa ga wannan ashe kenan ana da kiyasi. Don haka an sace mai, to dai tambaye shi tunda ranar jumu'a, na tambaye shi abin da ya kaso shi, faɗa mai hukuncin sallar jumu'a jinkirinta. Sace, to manzo Allah dai ya kasance in lokacin hunturu na shina